Ma'aikata a jihar Plateau sun bayyana gamsuwarsu da tsare-tsaren da gwamnatin jihar ta kirkiro na biyan su haƙoƙinsu akan lokaci. A wani kasaitaccen taro da ma'aikatan suka gudanar don tunawa da ranar ma'aikata ta duniya, shugaban kungiyar ma'aikatan na jihar Plateau kamar Jibrin Bancir ya ce gwamnatin jihar tana biyan ma'aikata albashinsu akan ƙa'ida.
Ba da abin da mu ce sai godiya ga Allah don mun dade ba mu irin wannan bikin ba sai yau. Kin ga biki na yau bayan shekara biyu da zuwa wannan gwamnatin ana biyan mu albashi akan ka'ida, ana biyan kuma fanciyo akan ka'ida. Bisa ga wannan an samu zaman lafiya a jihar Plateau. Bikin matsalolin da muke da shi ne kin ga yanzu ba iya biyan mafi kankantan kuɗin na kananan jihohi ba, yana nan kuma su ma har yanzu akwai ɗan sauran kuɗin hutu da ba iya an basu ba, kuma akwai wanda suka dan baraki kwanakin nan su ma ba iya an fara biyan su fanciyo ba, kuma akwai shi dungurutun abunan kuɗin barin aiki gaba ɗaya shi ma ba iya an biya ba. So wannan da ƴan kallon suna cikin irin abubuwan da muke kuma gwagwarmaya akai. Bisa ga abin da muka gane shine cewa yanzu ba wai fitina ne zai bada biyan bukata ba, domin shawarwari da muka yi da su shine da kamu ga ciwon na sosoran zuwa yau.
Sakataren kungiyar ƴan fanciyo a jihar Plateau Bulus Ibrahim yace matsalolin ƴan fanciyo a jihar sun ragu matuƙa in ban da batun kuɗin sallama.
A gaskiyan gaskiya in matsala ne ya ragu domin ana biyan mu a ka'ida, amma dai muna roƙon gwamnati su duba ɓangaren gratuity.
Gwamnan jihar Plateau Simon Bakolalon, wanda ma'aikatan suka yi wa lakabi da gwamnan alert, ya ce haƙƙin gwamnati ne ta kula da ma'aikata don al'umma su samu yin walwala.
Abinda muke gani shugaban ƙasa yana yi shine ya kamata mu koya. Shugaban ƙasa ya ce ba abinda yake fin ba shi farin ciki ya ga ana biyan ma'aikata albashi. Saboda haka mun kuma a Plateau mun tuna abinda ya faru kwanakin baya da mulkin da ta wuce. Rashin biyan albashi ya kawo rashin zaman lafiya a Plateau. Mu kuma da muka zo mun fara biyan albashi sai muka ga amfanin biyan ba albashi ya kawo zaman lafiya. Ma'aikata sun ji daɗi, kuma abin da ya faru yau ya nuna a cikin Najeriya da baki da ba a arewa kadai ba, muna a cikin wa'anda muna farin ciki, muna zaman lafiya da ma'aikata. Idan ana biyan kuɗi ba za mu so mu samu damuwa kuma a wajen ma'aikata ba. Domin haka mu ma za mu tsare doka mu yi amfani.
Professor Pam Dunsha, wandaMalami ne a Jami'ar Jos, ya ce lokaci ya yi da ma'aikaci a Najeriya zai samu mafi ƙarancin albashi na naira 55,000.
Ma'aikatan Najeriya akwai waɗanda ba su samu salari akai-akai, akwai wanda ma ba a biyan su, akwai wanda ma suna samu amma salari ba a ishe su. Muna so in federal government za ta iya Baba Buhari ya yi kokari. Ai in an ce ma a ba ma'aikata a Najeriya 55,000 a wannan dai domin a taimaka domin mun san abin da gwamnati suna fuskanta.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.